ni shida.
Andapo kwa hiyo tolewa huko kwenye.
Yale si
shida. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Wannan shine darasi na shida cikin jerin darasin wannan littafi na Zuhudi dan goma kamar yadda Allah ya ba mu iko muka faro. Ya Allah kai muke roko ka ba mu iko faɗa bayani da kuma aikata abin da ke shine daidai. Aka san haka kuma Allah shi kare mu. Shi wancan shin 20 darasi nan ne muka tsaya. Nago kaga yanzu mu tashi na 11 kenan ko? Bari zan karbuta haka saboda. Ko kuma afwan babbiran ne kawai. Yawa shukran. Harfin ra'i. Halid dunya wa ma fiha jami'a siwa ru'yal manami awil gubari halin na'ama fiha in nazarna siwa dhillin yazulu ma'an nahari tafakkar aina arbabus saraya ulu khairin wa mairin wal manari wa ashabul mada'in min muluki wa arbabus sawafin wal ashari wa aynal azamuna nadan wa ba'sa na'am zahabu ila daril karari wa aynal awwaluna dhawul karama wa aynas sabiquna ladal fakhari wa aynal karnu ba'dal karni minhum minas sadati ashabil kutari sa'altuka aynama man nasara rasula minal khulafai washumul kibari ka'an lam yukhlaqu aw lam yakunu siwa atharihim ahlal khiyari wa fazal anbiya'u wa awliya'u wa hal shay'un yusalu anil bawari la shay'a babu Allah ka sa mu dace halid dunya wa ma fiha jami'a wannan halid dunya wai shin ita dunya wa ma fiha jami'an da abin da ke cikin ta kun ga istifhami ko ma'anan shi nafi ne istifhami ne yana da ma'anan nafi idan kaga an zo da hal gaba sai aka zo da siwa ko illa to galibi na fa'idan tudda nafi ne hal subul kufaru illa ma kanu ba a saka mu kafirai face da abin da mene suka aikata insha Allah to halin duniya ita ba duniya fa ba komai bane wa ma fiha da ma abin da ke cikin ta jami'an duka ga baki da siwa ru'yal manami face kawai abin da za gani ne a mafarki awli gubari ko kuma qurani mai watsewa za wayi gari wata ran dubban ita ma ba ta duniya ne yau wannan tuwis sama ka tayi sijil kutubi ka gani kaga ru'ya mu duba ru'ya idan muka ga an rubuta ta da alifin ko na mafarki ne ru'ya na mafarki ne amma idan aka rubuta da tabuje to ru'ya ne na ido ru'yatu na ido gani ne na ido ru'ya da alifin kuma na mafarki ne la taqsusu ru'yaka kaga da alifin ne dogo halin na'ama fiha in nazarna kai ni'imoma fa da muke gani fa ni'imoma shin waɗannan ni'imoman da ke cikin duniya ai su ma ba komai bane in nazarna idan muka dubi fa siwa zillin face just dan wata inuwa ce kawai yazulu ma annahari wanda yake bushewa tare da yini duk waɗannan ni'imomin da muke gani ba wani abu bane indi kaman inuwa ne kawai wanda yake da zaran yini ya tafi shi ma zai tafi a gani wanda yafi kowa talauci a duniya za a zo da shi wanda yake shiga cikin gidan aljanna ka taba sanin wani abu na talauci shi tun da ke bai taba sanin wani abu na talauci ba kaman yanda yake mafi dukiya a duniya shi yana wutan jahannama shi ma za a zo da shi a tambaye shi a ran tashin alkiyama a cikin wutan jahannama za a tambaye shi da wutan jahannama yaya ka san wani abu na wadata ya ce bai taba sanin wani abu na wadata ba ka gani annama'u jami ne na mene mu je suratu hud wala in azaqnahu na'ama'a min ba'da ka gani shi shukran siwa dhillin yazul zala yazul ko gushiwa za'il to yasa maful ba mazul mazul tafakkar kai dubi mana kai tunani aina arbabus saraya ina shugabannin yaki jama'a kun gani da za abin da ne mana magana ko a shishiriya kun ga rabbu daban yake da mene
rabba ismu fa'il din rabba shine murabbi ko amma rabbu fa zai iya daukan jagora ma shugaba zai iya dauka a arbabun kuma zai dauka ma abun bauta mutafarriqun khairun amillahu al-amillahu al-wahid kahad tafar kai kai tunani aina arbabus saraya jamun sariya ko ina komandojin yaki ulu khairin ma'abuta alheri wa mairin da kuma abinci mai dadi wal manari wala saka dali wala miru ahlana abinci masu dadi wal manar da kuma gine gine wanda suke da hasumiya ina suke yanzu ba su nan wa ashabul madaini da kuma ma'abuta birani wanda gidan shi da kake kalla kai birni ne kusan da guda jami'in madina ba min mulukin da ke cikin sarakuna ina suke wa arbabus sawafini da kuma masu jiragen ruwa ko arbabu jami'in rabbu ko as-sawafin muje suratul shu'ara'i sinina a sinina muje shu'ara'i afwan wannan sa'ad kenan ko safinatul jihad wal ishari da kuma raƙuma ina suke a yanzu kace ina waɗanda suka mallaki jiragen sama ina waɗanda suka mallaki jiragen ƙasa da dab ina suke nan kai haka yake war babu sawafin ina ma abuta da wakai sawafin ma abuta da wakai shine wal ishar da raƙuma wa ina al'azamuna nadin ina masu girma wajen kyauta da zai dan mutum ya tashi ko sai jefe ka da miliyan ya ji komai ba wa idha al-isharu utilat haka ne raƙun ma masu siki ba isharu ba to ina masu girma wajen kyauta watan waɗanda idan suka tashi yanzu ne sai jefe ka da jirgin sama ba su komai ba wa ba'san da ƙarfi ina ada da samudawa na'am zahabu ai sun tafi ila daril qarari zuwa ga gidan tabbaci maddan qur'ani ne ko darul qarar suratul mu'min gafir ba wa ahl wa zamu zokar man wa aina al awwaluna ina mutanen farko zawul karama ma awucin karama waliyai zawu jami'i ne menene zu musannan shifa zawa jami'in shifa zawu zatu musannan shifa zawata jami'in shifa zawatu wa mawdu'il lati ata zawatu karatun na ibnu malik yau wannan lahadi ba za mu koma jin alfiya insha Allah ta'ala saboda haka ranar lahadi ko insha Allah wannan lahadi za mu koma jin alfiya insha Allah amin amin
kun ga
ai ai zamanin ka kallon yanda abubuwan suke insha Allah ta'ala idan ma har zamu kokari ne mu ga kodake ka san wadansu suna makaranta ne amma dai idan Allah ya kai muka zo din sai mu tattauna insha Allah ta'ala wa ina sabiquna ladal fakhari wa ina as-sabiquna marganya ladal fakhari wajen alfahari ina suke wa aina al-qarnu ba'da al-qarni minhum kai wai ma idan ina qarno na bayan qarno da suka tafi min as-sadat ni shugabanni ashabul kutari ma'abuta hayaki ko ma'abuta kamshi dake fitowa daga cikin abinci wanda yake dan ka kusanci gidan su zaka rinka jin kamshin abinci mala jollof rice wa abunan yamyam kun san delicious ko ina da kalmomi fa da ya akwai yummy 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 delicious akwai kuma menene subhanallah dan na rike kalmomin subhanallah to Allah ka sa mu dace na'am alqutar ko dai zama hayaki ka san yau dafa abinci kan lazim tunda menene samun hayaki ko kuma idan kaga gida ana yawan samun hayaki to lazimi na ce suna yawan menene murhu na kan wata kusan kowane lokaci ana yawan dafa abincin baki kamshin suya ya shiga ciki sosai kuwa kamshin girki kamshin suya
kamar da sallah
Allah saka da jeri saboda lokaci watan kamshin mamanan awalam yarar yaro an menene annanatil ardhun qusa min atrafiha yanzu kamshin ma in ka zo ka wuce in ka ji shin din lokacin shikenan amma wani kamshin da can har kai nisa kana jin shi mana kana jin kamshin sa kana marmari amma yanzu kamshin dan dan abincin ma yanzu shine komai ana rage shi Allah gafarta mana sa'altuka aina man nasarar rasulu kai wai ina tambayan ka ina waɗanda suka taimaka min san Allah ma sallallahu alaihi wasallam sahabbai min al-khulafa'i na sahabbai min bayaniya kenan abi tabi'idiyya wani wasu daga cikin sahabbai ina suke wa shumul kibari kai da manyan mutane ina suke yau duk ba su sun tafi ka alim yukhluqu kai ka ce ma ba halice su ba aw lam yakunu ko kuma ba su kasance ma ba a duniyan ba siwa asarihim banda kai ba abinda ake gani yanzu banda mene sai dai kai gurabobin su ahal khiyari to me mushi nasaba ana sai kace maf'ul bihi mansubun bi fi'lin mahdhufin wa taqdir amdahu ahal khiyari amdahu ina yabo da jinjina da zababbun mutane kun gani yawa wa mar'atuhu hammalatul hatabi ay azummu hammalatul hatabi ina kushe mai daukan kirari akwai ruwan hammalatu kuma eh sai zan ce khabar ne hiya hammalatul hatabi an afwan to kuskure ne sa'altuka aina man nasarar rasula morawa kani ko ya sani kuskure eh Allah saka dalhili maf'ul bihi ne kenan wa fazal anbiya'u annabawan Allah sun ci nasara wal awliya'u da waliyyi mu ma Allah ka samu ci nasara Allah ka samu ribantu wa hal shay'un yusanu anil bawari wai din Allah akwai wani abu da yake kare karewa daga halaka babu to wannan ana ce mishi wajen masu literature a English rhetoric question tambaya ne wanda bai bukatun amsa rhetoric question rhetorical question zai haka amma rhetorical questions kan ce rhetorical question zai yi wa insha Allah a to ayi to ki fasaha kenan kuma na balaga rhetoric to wahal shay'un kun ga wannan shay'un din nan shine mutada nan fa wani kila mutun ya ce a to me yasa zo ni kira sai mu ci mishi da annahu afada wal ifada huna shine i'timaduhu ala istifhamin wani nan cikin ibnu malik ai ko wala yajuzu lil mutada bin nakira malam tufidka inda zaidin namira wahal to zamu kada dawa gurin dama mun yi tuntuni zamu kada dawa daga sane sunu masun ko albawar halaka alam suti ibrahim alam tar ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahluka mahum daral bawari akwai wata kuma yarjunu tijaratan lan tabur ka Allah saka dalili na malaka ce mini zawul karama ko ina mutanen farko ma abucin karama matsayi da daraja ina suke noble persons ina suke waya are they na waya are they yawa idan ka nufinci lokaci past kenan eh kun san waya ba ma bambance su w h e r e shine waya zarful makan kenan akwai kuma wa shine w e r e past tense ne a yawa shi wa ne kawai waya wa zai eh pastors din a eh is ne what the present say was pastors alisa kadalini we were not where we were there when you enter we were there when you enter the house a plural na a ba a cewa waya sai dai wa wa akicewa alisa kadalini waya zarfu ne sunan guri ne waya shine me w h e r e where are they ina suke aina hum wo shi kuma wo na yaki ba a w a r wo yawa wearing where shi ma wannan where ah no ai dulligani dulligani insha Allah zamu revive din English class din insha Allah ta'ala zamu revive kuma idan mun samu dama to ko kuma a shige wannan akwai daura shi ma da zamu shida maka kafin azumi akan tenses kawai English to Allah da lafi zamu karki wannan ko a to in haka ne bari mu yi amfani da asabar da lahadi masu zuwa banda wannan azumi banda wannan asabar da lahadin eh na asabar da lahadi wannan ai zamu saukan wannan ko afwan zamu kai karken daura mu ko amma ji mu zai ci gaba insha Allah ta'ala kamar yadda muka yi magana farko to banda wannan asabar da lahadi mai zuwa ta sama zai zama karken wata afwan muna da daura insha Allah biya ai kuma eh to amma ya kuke gani litini mai zuwa mu dauki litini talata laraba kwanaki uku mai ni daura na English na tenses na English ama ai ba zai mana cin kwana dai ba saboda dokoki ne kuma muke ake bukata dokoki ne ba wa alaikum salam a zamu da insha Allah gaskiya ne a'a in Allah da zamu mazami zamu yanzu ina kokari ne in zauna bayan wannan daura sai mu ga yanda zamu yi mu dawo da class din mi reviving in class din din ko juma'a na mata gabata akwai wani dan uwa da yana daya daga cikin wadanda da muka fara a can primary ya zo ya bada gudunmuwan sa to wadanda muka dan yi din aka dan tutura ta WhatsApp da sauransu malam mutane alhamdulillah sun ta nema kuma sun an ta neman gaskiya da Allah a cigaba da sauransu to shi yasa zamu na ce to Allah da bayan sallar nan zamu kokari mu kike da wani lokaci wanda zamu yi constantly dis sati ana yi koda ko sore ne in Allah da zamu kokari amin malam to me kuke gani malamai amma ni ina ganin zai fi ko da ke nan yanzu za ku dawo sati mai zuwa za ku dawo asabar ko to kaga zai zama kenan babu ba zai yi bayan azhar ba ai bayan la'asar ba to amma ya kuke gani sai dai za mu iya yin shi kai bayan azhar ma dan suna wajen aiki sai dai bayan sallar isha'i kwana uku kawai shikenan gama afwan okay bayan maghrib kai lokacin to in haka ne eh sai a daura ba to shikenan litini talata laraba ka afwan to kuma zai shafi karatun musulunci nan gaskiya ko kuto ko da ke ana yi kullun su dan ba mu nan lokaci da ne so in Allah da sai mu litini talata laraba mu zuwa zamu yi daura akan tensi saboda ana a'a litinin dan mai zuwa tenses kawai akwai material da muka tanada suna ne na a abinda muke kallo za a koma makarantar hadda wannan satin nan ka gane saboda fa'idan abin shine ne kawai tunanin kawai mu cire alhabi asabar lahadi tunda waɗansu sai za su koma wannan satin waɗansu kuma sai sati mai sama za su koma to bari mu dari banci daman duk da dai waɗanda za su koma amma dai lokacin komawa ne ina ganin kila in ka dan nemi uzuri a islamiyya kila ka samu kafin a ce an koma ga dangadan din nan karatin in an koma ga dangadan kuma kaga daman ba zai yiwu ba in kuma za a bar shi sai hutun sallah ne a samu daman to kuma in Allah ya dauke ran kofa to yaya ayi din litini talata laraba to Allah kai mu lafiya eh bai maghrib insha Allah amma zamu ci primary ne kawai eh insha Allah ta'ala yau gobe 22 ko 23 24 25 26 okay gobe 21st ko to Allah kai mu lafiya to saboda haka falyuballigil shahidu minkumul gaiba to Allah saka dalhiri bani mu kokari mu abin nan ko ake mun gama na'am wa hal min wa idin ake harfar da ko fasa yafusu fawzan hal shay'un ba wani abu yusanu wanda yake bada kariya anil bawari gabarin halaka bawar halaka kenan to na'am nadan kyauta eh wa ba'san da karfi wajen alfahari ina wanda suka riganya wajen alfahari watan wadanda suka riga suka wuce in wajen alfahari su ne na gaba ina suke so na tafi bi haza kuko na samir to na da da ba insha Allah ta'ala darasi ne shiri kenan ko to kaga nan gaba zai zama na bakwai kenan ko to Allah ya sa mu dace Allah shi mana jagora abinda Allah ya ba mu iko kuma karanta daidai Allah shi ba mu ladan sa wanda ne kuskure kuma Allah ya fitar da kuskure ne kuma ya ba mu iko gyara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya sa mu dace